iya litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2007 an fafata wasanni a matakin wasan sada zumunci tsakanin club da club, inda kungiyoyin suke gwajin ƴan wasan su domin tunkarar gasar league na kasashe daban-daban da za a fara shi a watan Agusta mai zuwa. Ga kaɗan daga cikin wasannin da aka fafata a jiya, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tabasco ta sa kashi a hannun Cardiff City da kwallaye 7-2, yayin da Darlington da ji daɗi ba a hannun Newcastle United ɗin kasar shekara 23 da kwallo 2-1. Ballantyne kuwa ta sha kashi ne a hannun Chelsea da kwallaye 3-1, yayin da Victoria Setuba ta doke Betis da kwallaye 2-0. Sai kungiyar kwallon ƙafa ta Stoneground suka tashi kunnan doki ba suka tashi canjar zuwa buci tsakanin su da West Ham, yayin da Everton ta lallasa Real Union da kwallaye 3-1. Athletic kuwa ta tashi kunnan babu ci ne tsakanin ta gungiyar kwallon kafa ta Fana Bate. Sevilla ta sha kashi a hannun Sevilla da kwallo 3-2, yayin da Hansa Rostock bata da daɗi ba a hannun Wolfsburg da kwallo 2-0. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Columbus Crew ta doke Frankfurt da kwallo 1 mai ban haushi. Manchester United ta lallasa Real Salt Lake da kwallo 2-1. Za a kara a wasan na sada zumunci a yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Basel da PSV. Kungiyar kwallon kafa ta Victoria Pilsen za su fafata da Watford, yayin da Southampton za su fafata da Huddersfield Town. Hull City ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bristol Rovers, yayin da Sporting SCB za ta fafata da Olympiacos Marseille. Kungiyar kwallon kafa ta Aricon za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis. Kaɗan kenan daga cikin wasannin da za a fafata a yau din na sada zumunci. Za a buga wasannin ne da lokuta daban-daban a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Har ila yau an buga wasan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Borussia Dortmund, inda Borussia Dortmund ta lallasa AC Milan da kwallaye 3-1 na gasar Champions Cup da aka saba yi duk shekara, inda kungiyoyi daban-daban da suka fito daga nahiyar ƙasashen Turai suke haduwa don fafatawa a wasan bisa tsarin rukuni, inda a wannan rukunin akwai kungiyoyi guda 6 da suka fito daga ƙasashe daban-daban. Akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Arsenal, sai kungiyar kwallon kafa ta AC Milan, akwai kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan. A cikin jerin rukuni akwai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund, sai Bayern Munich da kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos. A bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, Nemanja Matic na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya ce nan da awa 48 za a san makomarsa a kakan wasan bana. Manchester United dai tana zawarcin dan wasan. Har ila yau kungiyar ta Manchester United da Inter Milan sun cimma yarjejeniya wajen sayan dan wasan tsakiya na gefe daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Evan akan zunzurutun kuɗi £ miliyan 48. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce nan da sati guda za ta kammala sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ɗan ƙasar Gabon mai suna Emeric Aubameyang. Daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Everton ta kammala sayan tsohon dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Southampton mai suna Cocu Martins ɗan shekara 27 na tsawon shekaru 3 masu zuwa. Huta lafiya.